Trading
the
hardest to do. Lakabamu, Muma Lakabamu, Kasamu Samu, Muma Kasamu Samu, Mukasamu, Mukasamu, Muzamu Basu, Muzamu Basu, Alabamu Basu, Wagamuzaki Kamang Alewa, Kidanga Yasa Suna Kerewa, Zora Giris Muchinge Arewa, Mukasa and Adawa, Warewa, Auchisiki Muna Aewa. Me, I want make giriba. I want carry mommy go to Mecca. Empty pocket, if you like, wala. Lava mukudi, lava mukudi. Kasaga ina suba mukudi. But muya zaga geri. Yang adawa sere kuya kuri. Demu mucha medu kuri. Me, I want make the money. Buy a lapi, a kuti ne joni. Kumaza kuseni. Laka bamu. Muma laka bamu. Kasamu samu. Muma kasamu samu. Mukasamu, Muzamu Basu, Muzamu Basu, Allah Mumu Basu,
hey, Rabon Kwado Koda Yayi Sama, Allah Sayayi Kasa, Tundaga Tudungwada Tugama, Mune Muketa Fasa, Zogaleza Hada Darama, Ya Ambaga Abasa,
Allah Kabamu Lakanka,
Ya Allah Gamu Nanga Banka Gamu, Kene Kaki Bamu Baka Hanamu, Karkabari Makiyasu Tapamu. Allah ka bamu mu ma mu raba sannan raba mu da yan jaraba da yan wahala da yan asada da wadanda ba su gudun kasada
maza bamu guri mana eh mana bamu guri mana Allah ka bamu mu ma Allah ka bamu eh samu samu mu ma ka samu samu eh mu ka samu eh muzamu basu ne muzamu basu Allah bamu mu basu eh
amin
Allah ka bamu Muma laka bamu, kasamu samu. Muma kasamu samu, muka samu, muzamu basu ne, muzamu basu. Allah bamu mubasu.
Amin.
Muna nga banka gamu, ene kachi bamu baka hanamu. Kaka bari maki ya su tapamu. Allah ka bamu muma muraba. Sanara bamu de enja raba. Den wahala, den asada. Den watan da basu kudun kasada.
More music at thesongs.com.